dukkan wanda ba shi zai yi layya da kansa ba, sa shi za a yi a cikin lada, to wannan hukuncin bai shafe shi ba. So daga ƴaƴa a cikin gida da mata a cikin gida wanda ba an ɗauki ragonsu ba ne aka ba su aka ce gashi ke hajiya lanti wannan ragonki, ke hajiya kaza wannan ragonki aka baki aka ce gashi naki ne musamman. To in dai kawai rago ne za a haɗu duka a yanka a cikin gida kawai na mutanen gidan, to su wannan hukuncin bai shafe su ba, ya shafi mutumin da shi dai zai yi layyar da kansa ne. Da na ce zai yi layyar da kansa, ina nufin ragon shi ne ko sansa ne ko kuma raƙumin shi zai yi nashi. Amma yin wanda ake haɗawa a cikin gidan nan, mai gida ya ce ya yi ma mutanen gida yi tarayya a cikin lada, to su hukuncin yanke ƙumba da hukuncin aski bai shafe su ba, ya shafi wanda zai yi layya ne da kansa. So da kai mijin ya baki ragonki ya ce naki ne, ya ce miki naki ne, da sunanki za a yanka ragon, to shi ne ya shafe ki. Amma idan kawai haɗawa za a yi, to shi ke nan, wannan bai shafe hukuncin ba. So da haka za ki iya yanke kumbaki duk abubuwan da aka ce ka a yin nan, ki za ki iya yin kayanki. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya kai mu, Allah kuma ya sa muna cikin waɗanda za su ga waɗannan kwanaki masu albarka. Kada mu manta da hukuncin da aka faɗi wannan, sannan kuma kada mu shakaci yanzu bai wuce ɗan kwanaki ko kwana biyu ko kwana ɗaya a shiga waɗannan kwanaki masu albarka. Gobe 29 ga wata shi ke, in an yi sa'a wata yi na kusani gobe kaga jibi ɗaya ga wata ke watan Zulhijja, to an shiga waɗannan kwanaki masu alfarma. Saboda haka kada a yi sakaci a game da su, ya halasta azumce su duka tun daga ɗaya ga wata har 9 ga wata. In mutum bai samu damar azumce su ba dukan, to ya yi ƙoƙarin yin wasu kwanakin. In bai samu damar yin duk wasu kwanakin ba, to kada ya saka cinye ranar 9 ga wata, wato ranar Arafat. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka tambaye shi a game da azumin Arafat, ya ce yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata, wannan azumin da mutum zai ranar Arafat yana kankare ma mutum zunubinsa na bara da kuma shekarar da ake ciki ta banaki, kaga shekaru biyu ce. So da kada mutum ya sakaci da waɗannan kwanaki ne na alkhairi, kwanaki ne na ibada, a yawaita alkhairi a ciki, sadakoki, yawan ambatan Allah. Wasu malamai sun ce tun daga da zarar an ga wata, to ake son a fara ambatan Allah maɗaukakin sarki, saboda Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Arwaito daga Ibn Abbas ya ce al ayyamul ma'lumat su ne waɗannan kwanaki goma na Zulhijja na farko. To Allah ya ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, su riƙa ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu. To sai suke cewa kabbarbari al-takbiratul mutlaqa, ko da yaushe mutum ya ta kabbarbari, ya ta hailala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir, kowane lokaci ana son a yawaita yi a cikin waɗannan kwanaki. Sannan daga cikin kwanakin abinnan ayyukan alkhairi da ake son a yi akwai sadakoki. Sannan in da kana sakaci da nafilfili irin na kafin sallah da wanda ake bayan sallah sallolin farilla, to ka dawo ka riƙa yin shi. Sannan taimakon ƴan uwa, taimakon makwabta, taimakon dangi, taimakon waɗanda ba su da shi, duka ana buƙatar su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Sannan kada mutum ya saka cida mutum yana da wayo waɗannan kwanakin da baki ɗaya a ce mutum ya ɗaukan makansa alƙawari, kada a yi wata sallar da ba da shi aka tada iƙama ba. Saboda gara ɓasar da manzon sama ya faɗi a hadisin Ibn Abbas, manzon sama yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr, babu wasu kwanaki da Allah maɗaukakin sarki ya fi son a yi ayyukan alkhairi a cikinsu fiye da waɗannan kwanakin guda goma. Aka ce
ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهاد حتى جهاد دا ake na musulunci manzo sun yace wala aljihad fi sabilillahi illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'in hajjahad shi dai jihadi daya jihadin shine wanda mutun ya fita yin sa da kansa da kuma dukiyarsa amma aka kashe shi a can kuma dama dukiyar ta sa bata dawo ba to wannan shine aikin da yake aikin da yafi aikin da wani zai yi a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma guda goma to kage an kana jin irin waɗannan hadisan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su to bai kamata mutum ya makanshi kasassaba ya makanshi sakaci ya zama yayi wasa da waɗannan kwanaki masu alfarma ba mu wannan al'umma ta manzo Allah sallama mu muka fi karancin rayuwa al'umma ce da bamu dadewa a duniya in mutum ya dade a duniya a rayuwar nan tamu shine shekara 100 kuma ya ake kaiwa 100 da lafiya lawa ake kaiwa 100 cikin tashin hankali ake kaiwa 100 su tare kai ba ka mai ba take kai 100 wakila to amma sai Allah barkake zakiya tanadan mana irin waɗannan abubuwan na alfarma da ta goma shi da darajoji sai ka ji mun yi aiki dan kadan sai Allah ya ba mu lada mai yawa da ba mu da yawan shekaru mu muka fi karancin shekaru amma ayyukan mu sun fi albarka to kada mu saka ci game da wannan mu riƙa tunatar da junanmu a game da haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yin bauta ingantacciya a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma sannan kuma Allah ya karɓa mana ya sa mun yi su da ikhlasi kuma mu yi su yadda manzo Allah sama ya karanta الله مرق تشركي البركة الشر يوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته